Social media duniyar matasa ya da alkhairi karmi a kazamba.
Sanin kowa ne kafafen sada zumunta na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar dan adam ta yau da kullum. Sai dai ya danganci yanayin da ake mu'amala da su, wato ko ta hanyar inganta rayuwa ko kuma gurbata ta. A cikin shirinmu na wannan rana za mu tabo batutuwan da suka jibanci yanda matasa ke mu'amala da shafukan Facebook da Instagram da WhatsApp da Twitter da TikTok da Snapchat da dai sauransu waɗanda ke kan gaba wajen sada zumunta a fadin duniya. Misali, a tarayyar Najeriya sama da kashi 45 na al'ummar kasar matasa ne, kuma ɗaya daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta a halin yanzu shine rashin aikin yi. Abin da yasa da dama daga cikin su ke rungumar waɗannan kafafen sada zumuntar don baje kolin su, fasahar su da kuma baiwar da Allah ya ba su da nufin nemawa kansu mafita. A game da wannan batu, shirin matasa a duniyar gizo na wannan rana ya maida hankali. Sai ku gyara zama domin jin yanda shirin zai kaya. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin.
Sunana Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu. Ito ciniki akan kafar sada zumunta wani abu ne da ya zo a matsayin ci gaba, saboda a da abubuwan da ba ma iya samun su sai an tafi kasar waje, wani kuma ba shi da halin tafiya. Yanzu an samu ci gabar da zaka iya samun su kana zaune a gida, sai dai ka aika kuɗi kuma kaya yanzu ya same ka. A waje na gaskiya ci gaba ne.
Shin kin taba ciniki a kafar sada zumunta?
Sosai, na sai abubuwa da yawa a kafar sada zumunta, kuma alhamdulillahi sun na same su. Duk da dai akwai wani lokaci kuma da aka samu akasi na tura kuɗi kuma ba a samu kayan ba.
Akwai kyakkyawar sanayya tsakaninki da waɗanda kuka yi cinikayyar?
Gaskiya duka waɗanda nake siyan abu a wajen su ban taɓa sanin su ba. Sun yi tallan kayan su ne a kafar sada zumunta, na gani na bibiye da sanayoyin nasu yake, addresses din su da pages din su, wanda ya tabbatar min da cewa eh suna yin sana'ar. Daga nan na nuna interest ina akan abin da suke siyarwa, na tura kuɗi na kuma aka kawo min kayan.
Tokar dai a sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu ji ta bakin wasu matasan da kafar yanar gizo ya taimaka musu a harkokin sana'o'in su.
Sunana Fatima Muhammad Salis, wacce aka fi sani da Salis Fatiti, mawaƙiya R&B. Gaskiya social media babban zance ya bani gudunmuwa sosai ga career dina da kuma business abubuwan da nake sai da ran ina business. Sunan brands ina Brands by Sales. Ta hanyar career dai mutane da yawa da suka sanni yanzu sun sanni ne ta hanyar social media. Da yawa wasu ma taɓa ganina a fuska ba, ko sun ganni a wani wuri ina waka ba, social media nan dai nan suke ganina. Tanan ne har nake samun daman wasu mutane suna gayyata na in zo masu wasa ko wani abu. Tun da tun a farko dai na fara yin social media, ina dan yin wakokin mutane, ina dan saka kaɗan kaɗan. A haka dai har na dan fara mutane suna zuwa suna kallo, ana cewa yayi haka ha abin ya tafi ya kai wurin wasu manyan masu waka, wanda su ma suka kira ni da kansu, suka bani dama na dan yi masu wasa da sauransu, har yanzu dai muka kai inda muka kai.
Sunana Bashir Yaya, kuma ni I'm into business imprinting, the customized packages, the gift packages. Mutum bai san me zai samu mako maman shi ba, ko friend din shi, ko matanka yake kana buƙatar gift for birthday or anniversary and stuff like that. Ke taimakawa muke packages that people zasu so. So na fara business in the near, I think 2019, ending of 2019 na fara. So abin da ya taimaka min with social media is already dama ni a popular school a Kaduna na tashi. So when ka tashi from a popular school, already kana to connect da wasu mutane, you have friends already da zasu supporting inka no matter what. Ni kuma mi jama'a ni already ina da friends that are into movies, advertising, music, masu businesses and stuff. So then after business ina, it was easy in same so one-on-one duk su taimaka man da reposting, wani su man reposting su ce to ga abin da nake yi, yanda su ma followers in su zasu gani su bini, yanda followers in another person su ma zasu gani su bini. So from there ne ma na fara samun customers ina, and na zo na buɗe nawa page ɗin, yanda wanda ba su ma da phone number za su iya samu na Instagram, ko su same ni a Twitter, ko kuma wanda su kuma ba su Instagram za su iya samu na number Gikomba na Street Fort Gama me suke so, and then the tourist pictures, because muna dealing the pictures a mutane ke za a sa hoton mutun akan kofi ko za a sa hoton mutun akan pillow wurin abubuwa dai da ire-iren su dai. So zan iya cewa social media ya taimaka ma, because ni yanzu 80% of business in da nake yi a social media ne, because kowa na social media ne, our governor mu na social media, president is on social media. So mun tafa mu souvenirs for senators and souvenirs na biki and stuff. So ma in ba social media ba, ba inda za su ga pictures da videos and products in da muke yi ba. So wasu a social media suke gani irin abubuwan nan da su ma za su ce wow, ya musu kyau, su ma za su tafo mu ma musu irin abin da suka gani. So with that zan iya cewa gaskiya social media na helping 80% of in business da muke yi.
Akin duhu mun shiga ba da fitila ba, ana ta nisa da ba da jinkira ba, ana shiga rije ba da shawara ba, kun fitaya ake banji mun sani ba.
Masauraro, a daidai wannan gabar za mu dakata a shirin, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu dora. A madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam.
Wadansu ko sun zo nan su yi zumunta.